بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي
باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي wannan babe yana magana dangane da rangume cikin daina yin alwala a dalilin fitowar madhi
na'am حدثني يحيى عن مالك
يحيى يا ذكر دني يجيو دغا الامام مالك
نعم عن يحيى بن سعيد
شي كما يجيو دغا يحيى دن سعيد
نعم عن سعيد بن المسيب
شي كما يجيو دغا سعيد دن مسيب
نعم انه سمعه ورجل يساله
حقيقه يجي سعيد بن المسيب ورجل يساله وني متين yana yi mai tambaya
نعم فقال
فقال yace da shi
inni la ajibul balala wa ana usalli
haqiqa ni lalle ina samun lema a cikin wandona wa ana usalli al hali ina cikin sallah
na'am afa ansarifu
shin zan juya daga wannan sallar tawa
na'am fa qala lahu sa'id
sa'id ibn al-musayyib yace da shi
law sala ala fakhidhi man saraftu hatta aqdi salati
da a ce wannan ruwan zai yi ta zuba akan cinyata ba zan juya daga sallah ba har sai na gama sallah ta
ya muhaddathani an malik
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik
ya ma'al salit bin zuyayd
ya jiyo daga salit dan zuyayd
ya ma'annahu qala
haqiqa yace
sa'altu sulaiman ibn yasar ali balali ajidu
na tambayi sulaiman ibn yasar dangane da lema da nake jinta a jikin wandona yace da shi to kai wa abin da yake kalkashin tufafin naka yayyahi da ruwa ka kau da kai gaba da abin da kake jin nan wannan babu yana magana dangane da wajibcin alwala idan mutun ya shafi gabansa yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik
ana abdullahi bin abi bakr bin muhammad bin amr bin hazm
ya jiyo daga abdullahi dan abi bakr dan muhammad dan amr bin hazm
na'am annahu sami'a urwa ibn zubair yaqulu
annahu sami'a urwa ibn zubair haqiqa ya ji urwa dan zubair yana cewa
na'am dakhaltu ala marwan bin hakim na'am ala marwan bin al-hakam
na shiga wajen marwan dan hakim
na'am fatadhakarna ma yakunu minhu al-wudu
muka tattauna akan abin da alwala take wajaba a dalilin shi
na'am fa qala marwan
marwan ibn al-hakam yace
na'am wa min masjid dakari al-wudu
alwala tana wajaba saboda shafar az-zakari
na'am qala urwa
urwa ibn zubair yace
na'am ma alimtu hadha
ce wannan hukuncin ban san da shi ba
na'am fa qala marwan fa qala marwan ibn al-hakam
marwan ibn al-hakam yace
na'am akhbaratni busratu bintu safwana
busratu bintu safwana ta bani labari
na'am annaha sami'at rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu
haqiqa ta juma'aikin Allah sallallahu alayhi wa sallama yana cewa
na'am idza masa ahadukum dhakarahu falyatawadda
idan dai dayan ku ya shafa azzakarin sa to yayi alwala
na'am muhaddathani an malik
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik
na'am an isma'il bin muhammad bin sa'id bin ali wa qasim
سعد بن ابي
نعم سعد بن ابي وقاص
شي كما يجيو daga اسماعيل دان محمد دان سعد بن ابي وقاص
نعم عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص
شي كما يجيو daga مصعب دان سعد بن ابي وقاص
نعم انه قال
حقيقه مصعب دان سعد بن ابي وقاص يجي
نعم كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص
na kasance ina rikewa alqur'ani ga Sa'd ibn Abi Waqqas mahaifina
na'am
fahatakaktu sai na dan sosa jikina
na'am fa qala Sa'd
sai Sa'd ibn Abi Waqqas yace da
na'am la'allaka masnam masista zakaraka
watajila ka shafa azzakarinka
qala
nace da shi
na'am fa qultu na'am
nace kwarai kwa
na'am fa qala
sai yace da ni
kun fatawadda
tashi ka tafi kai alwala
na'am fa kuntu fatawadda'tu
sai na tashi na tafi ay alwala
nam thumma raj'atu
sannan kuma da dawo na zauna
nam muhaddathani an malik
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik shi kuma ya jiyo daga nafi'i
nam anna abdullahi ibn umar
haqiqa abdullahi dan umar
kana yaqulu
ya kasance yana cewa
nam idza massa ahadukum dhakarahu faqad wajaba alayhi alwudu
idan dai dayan ku ya shafa azzakarin sa to haqiqa alwallata wajaba akan shi.
Na'am wa haddathani an Malik.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am an Hisham ibn Urwa.
Shi kuma ya jiyo daga Hisham dan Urwa.
Na'am an abihi.
Ya jiyo daga babansa Urwa ibn Zubair.
Na'am annahu kana yaqulu.
Haqiqa Urwa ibn Zubair ya kasance yana cewa.
Na'am man massa zakarahu fa
dukkan wanda ya shafa azzakarin sa haqiqa alwallata wajaba akan shi.
Na'am wa haddathani an Malik.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am an ibn Shihab.
Ya jiyo daga Ibn Shihab.
Na'am an Salim ibn Abdullah.
Shi kuma ya jiyo daga Salim dan Abdullah.
Na'am annahu qala.
Haqiqa Salim dan Abdullah yace.
Na'am ra'aytu Abi Abdullah dan Umar.
Na ga mahaifina Abdullah dan Umar.
Na'am yaghtasilu.
Yana yin wanka.
Thumma yatawaddau.
Sannan kuma sai ya alwala.
Na'am faqultu lahu.
Sai nace da shi ya mahaifina.
Na'am ama yajzi zika kalghuslu. Min alwudu'i
shin wankan ba ya ishe ka ba kambacin alwala?
Na'am qala bala
yace kwarai kwa.
Na'am walakin ni ahyanan amassu zakari
yace sai dai cewa ni a wadansu lokutan ina shafal azzakari na bayan na gama wankan.
Na'am fa atawaddau
sai in yi alwala.
Na'am wa haddathani an Malik
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik. Ya jiyo daga Nafi.
Na'am an Salim ibn Abdullah
ya jiyo daga Salim dan Abdullah
annahu qala
hika Salim dan Abdullah yace
na'am kuntu ma Abdullah ibn Umar fi safari
la kasance tare da Abdullah dan Umar a cikin wani gulaguro.
Na'am fara'aytuhu ba'da an tala'at ash-shams
tawadda'a.
Na'am tawadda'a
sai na ganshi yayi alwala bayan rana ta fito.
Na'am sunna salla
sannan yayi salla.
Na'am qala fa qultu lahu
qala yace fa qultu lahu sai na ce da shi.
Na'am inna hadhihi la salatun ma kunta tusalliha
lalle wannan salla ce wanda da baka yinta.
Na'am qala
yace
inni ba'da an atawadda'tu li salati subhi
inni ba'da an tawadda'tu li salati subhi wa istifarji yace haqiqa ne bayan nayi alwala ta sallar asubahi na shafa farji na.
Na'am thumma nasitu an atawadda'a
sannan sai na mance in sake alwala.
Na'am fatawadda'tu
wa qultu li salati sai nayi alwala yanzu na sake sallata.
Na'am babu wudu'i min qiblati ar-rajuli imra'atihi qiblati ar-rajuli imra'atihi.
Wannan babu yana magana dangane da tsotsar mutum ya tsotsi matar shi.
Na'am haddathani Yahya an Malik.
Yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am an ibn Shihab.
Shi kuma ya jiyo daga dan Shihab.
Na'am an Salim ibn Abdullah.
Shi kuma ya jiyo daga Salim dan Abdullah.
Na'am an abihi Abdullah ibn Umar.
Ya jiyo daga mahaifinsa Abdullah dan Umar.
Na'am annahu kana yaqulu.
Haqiqa Abdullah dan Umar ya kasance yana cewa.
Na'am qiblatu ar-rajul imra'atahu wa jassuha bi yadihi min al-mulamasati.
Tsotsar mutum ga matar shi da kuma gama jiki da ita ya taba ta da hannun shi yana daga al-mulamasa shafaffe ne.
Na'am faman qabbala mar'atahu
dukkan wanda
bi yadihi fa alayhi alwudu
dukkan wanda ya tsotsi matar shi yayi mata kiss awjad sahabi yadihi ko kuma ya taba ta da hannunsa fa alayhi alwudu alwallata wajaba akan shi.
Na'am haddathani an Malik
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am annahu balaghahu
haqiqa labari ya kai gare shi.
Na'am anna Abdullah ibn Mas'ud
haqiqa Abdullah dan Mas'ud.
Na'am kana ya
ya kasance yana cewa.
Na'am min qiblatir rajul imra'atahu alwudu'u
alwala tana wajaba saboda dalilin tsotsar mutum ga matar shi.
Na'am wa haddathani an Malik
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
An ibn Shihab
ya jiyo daga Ibn Shihab
annahu kana yaqulu
ya kasance yana cewa.
Na'am min qiblatir rajul imra'atahu alwudu'u
alwala tana wajaba a dalilin mutum yayi bizu da matar shi.
Na'am babu al-amali fi ghusl al-janab
wannan babu yana magana dangane da aikin da ake yi a wanka na janaba.
Na'am haddathani Yahya an Malik
Yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am an Hisham ibn Urwa
ya jiyo daga Hisham dan Urwa.
An abihi
ya jiyo daga mahaifinsa.
Na'am an Aisha da ummul mu'minin
ya jiyo daga nana Aisha mahaifiyar mu'minai.
Na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama
haqiqa maiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan dai yana wanka na janaba.
Na'am bada'a fa sala yadayhi,
to yana farawa sai ya wanke hannayen shi guda biyu.
Na'am, summa tawadda'a kama kana yatawadda'u lis-salati,
summa tawadda'a kama yatawadda'u lis-salati, sannan kuma sai ya alwala kamar yadda yake alwala saboda sallah.
Na'am, summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i,
sannan kuma yana shigar da yatsotsin shi a cikin wannan ruwa.
Na'am, fa yukhallilu biha usul sha'rihi,
yana tsatsefewa gindin gashin sa da wannan hannun nashi.
Na'am, summa yasubbu ala ra'sihi thalatha gharafatin biyadayhi,
sannan kuma yana zubawa akan shi thalatha gharafatin kunfata uku biyadayhi da hannayen shi.
Na'am, summa yufidu al-ma'a ala jildihi kullihi,
sannan kuma yana kwarara ruwa akan fatar shi gabaki dayanta.
Na'am, wa haddathani 'an Malik,
ya zantar da ni ya jo daga al-Imam Malik.
Na'am, 'an Ibn Shihab,
ya jo daga Ibn Shihab.
Na'am, 'an Urwa ibn az-Zubayr,
an Urwa ibn az-Zubayr, ya jo daga Urwa dan Zubair.
Na'am, 'an Aisha ta ummi mu'minin,
ya jo daga nana Aisha mahaifiyar mu'minai.
Na'am, 'an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam,
hakika ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin wanka daga wani makayi.
Na'am, huwa al-faradu min
al-janaba, yana wanka na janaba daga wani makayi. Huwa al-faradu shine bokici.
Na'am, bokici. Na'am, wa haddathani 'an Malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik. Ya jiyo daga Nafi'.
Na'am, anna Abdullah ibn Umar,
hakika Abdullah dan Umar.
Na'am, kana idha tasala min al-janabati,
ya kasance idan dai zai yi wanka na janaba.
Na'am, bada'a,
yana farawa.
Na'am, fa afraga ala yadihi al-yumna,
sai ya zuba ruwa akan hannun shi na dama.
Na'am, fa ghasalaha,
sai ya wanke hannunsa.
Na'am, thumma ghasala farjahu,
sannan sai ya wanke gabansa.
Na'am, thumma madmada,
sannan ya kurkure bakin shi.
Wastantara,
ya fatar da ruwa daga hancinsa.
Na'am, thumma ghasala wajhahu,
sannan ya wanke fuskar shi.
Na'am, wa nadaha fi 'ainayhi,
sai ya yayyahi a idanuwan shi.
Na'am, thumma ghasala yadahu yadahu al-yumna,
sannan kuma sai ya wanke hannun shi na dama.
Na'am, thumma al-yusra,
sannan sai ya wanke hannun shi na hagu.
Na'am, thumma ghasala ra'sahu,
sannan sai ya wanke kanshi.
Thumma ghtasala,
sannan kuma sai ya wanka.
Wa fada 'alayhi al-ma'a,
sai ya kwarara ruwa akan nashi.
Na'am, haddathani 'an Malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, annahu balaghahu,
hakika labari ya kai gare shi.
Na'am, anna Aisha ta su'ilat an ghusli al-mar'ati min al-janabati,
hakika nana Aisha an tambaye ta dangane da wankan mace na janaba.
Na'am, fa qalat,
sai ta ce.
Na'am, litahaffin ala ra'siha thalatha hafanatin min al-ma'i,
wato ta kwamfato ta zuba a kanta salatu hafanacin kwamfata uku minar ma'i ta ruwa.
Na'am, wani tabarar ra'asa hadiyar dai ha,
sai ta cuɗanya gashin kan nata da hannayenta guda biyu. Alhamdulillah, ilimin da mu.